sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana da wannan safiyar Asabar akan mitoci 19, 31 da kuma 60. A jamhuriyar Niger ana iya jin mu ta tashar mu na VOA Africa a zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio Amfani, Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalol da kuma Niya. Sai kuma Alpha Radio a birnin Kumasin kasar Ghana, yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Jama'a barkanku da warhaka. Amina Buhari auna ce tare da abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan lokacin. A cikin shirinmu na yanzu za ku ji mu dauke da shirin a bari ya huce, amma da farko ga labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare da fatan an waye gari lafiya yau Asabar 12 ga watan Oktoba. Da labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Amurka ta samu kanta cikin halin tsaka mai wuya a arewa maso gabashin Syria inda take tsakiyar wani fadan dake dada muni tsakanin wasu kawayenta biyu wato da kasar Turkiya da kungiyar urtawan Syria ta yadda ma babu daya daga cikin bangarorin biyu da ya nuna alamar zai daddara a wani abin da ke dada dagulan lamarin kuma rundunar sojojin Amurka da jami'an leken asirin tsaron kasar ta Amurka sun ce sun ga wasu alamomi da ke nuna cewa kungiyar ta'addancin nan da ake kira ISIS ko Daesh da neman yadda za ta yi amfani da wannan rudani da ke yankin yanzu a matsayin wata dama ta dawowa. Jiya Juma'a sakataren harkokin tsaron Amurka Mark Esper ya zama jami'in Amurka na baya-bayan nan da ya nuna rashin amincewarsa yana mai yin tarar da kutsen da sojojin Turkiya ke yi a wani taron manema labarai da aka shirya a gaggauce a ɗakin taro na headquarters tsaron Amurka ta Pentagon. Tsohuwar jakadiyar Amurka a Ukraine Mary Yovanovitch ta gaya ma kwamitocin majalisar wakilan Amurka da ke jagorantar binciken yiwuwar tsige shugaba Donald Trump cewa shugaba Trump ne ya matsa ma ma'aikatar harkokin wajen Amurka lamba ta sauke ta daga mukamin. Jaridar Washington Post ce ta fara yaɗa wannan labarin inda ta ce bayanin na cikin rubutacciyar takardar ba'asi da Yovanovitch ta shirya wadda ita jaridar kuma ta samu. Shugaba Trump ya sauke Yovanovitch daga mukamin jakadiyar Amurka a Ukraine a watan Mayun da ya gabata bayan da aka yi zargin cewa tana yunkurin yin zagon ƙasa ma manufofinsa. To karfa a sha'aba ana shan labarai ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jiya Juma'a shugaban Amurka Donald Trump ya yi shelar cewa Amurka da China sun yi matukar cimma mataki na farko na yarjejeniyar cinikayya wadda ta shafi cinikayya a bangaren noma da batun takardun kudaden kasashen biyu da kuma wasu bangarori na batun kare hurumin mallakar kayan fasaha. China za ta yi matukar ƙara yawan amfanin gonan Amurka da take saye ta amince da wasu matakai na kare hurumin mallakar fasaha da kuma wasu matakai kan sha'anin harkokin kuɗi da kuma takardun kuɗin. A madadin hakan Amurka za ta jinkirta wani shiri na sake maka makayan China haraji. A wurin wannan ganawar wacce aka yi da mataimakin Premier China Liu He a fadar White House, Trump ya ce ta yu da shi da shugaban China Xi Jinping su rattaba hannu kan babi na farko na yarjejeniyar cinikayya din da China a bayan fagen taron kungiyar haɓaka dangantakar tattalin arzikin ƙasashen Asia da Pacific a watan Nuwamba a ƙasar Chile. Prime Minister Pakistan Imran Khan zai kai ziyara kasar Iran gobe Lahadi inda zai gana da shugaba Hassan Rouhani kafin ya zarce zuwa Saudiya a matsayin wani bangare na kokarin da yake yi na shiga tsakani saboda kurar da ta tashi tsakanin kasashen biyu ta nafa. Wannan balagurin fafutukar kawo zaman lafiya ta Khan na zuwa ne yan kwanaki bayan da ya bayar da sanarwa a birnin New York a bayan fagen babban taron Majalisar Dinkin Duniya cewa shugaban Amurka Donald Trump da yariman Saudiya mai jiran gado Muhammad bin Salman sun buƙaci da yi wannan shiga tsakanin. Amurka ta zargi Iran da shirya harin nan da aka kai a watan jiya kan matatar mai mafi girma a duniya da ke Saudiya, al'amarin da ya haifar da zaman dardar a gabas ta tsakiya. Prime Minister Habasha Abiy Ahmed Ali ya ci lambar yabo ta zaman lafiya ta Nobel ta wannan shekara ta 2019 saboda fafutukarsa ta maido da zaman lafiya tsakanin kasar sa da kasar Eritrea. Chairman din kwamitin bayar da lambar yabon mai mambobi biyar da ke kasar Norway ya ce an zabi Abiy ne saboda namijin kokarin da ya nuna wajen kawo karshen yakin da kasarsa ke yi da kasar Eritrea cikin tsawon yan watanni kawai da zaman sa Prime Minister a shekara ta 2018. Sakatare din na Majalisar Dinkin Duniya ya yaba da zaben Abiy Ahmed din.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla yanzu kuma ga shirin mu na abari ya huce.
Masu saurare assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin abari ya huce.
Wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani.
Oh yeah, RPDNG, Rapidoli and Neil, got my bro Kamala and this one, yeah you know,
come with your degree, cause you have me,
okay, see, nada o harka waka, ana the kaluna come a stranger, ana wana, I don't get in here, only came with it, this is double Rapidoli, ana harpa waka mar bendiga, ana sake waka ma alura, ina haskawa kamar fitila ina hada su fada aini da sakin rigima now I'm ballin' like a major if I was three at the end I'm laser every day I'm shopping like a razor I'm super cool now you can call me Hellraiser they wanna know how I move it that's why I keep jumping like a skip it all my niggas they keep jonesing I like I said the letters get drunk it is it up, is it up I'm all the way up to the top, to the top
yo anu shafi kenan ne ma na yara
aishi ba ai haka ne
to bazu sauraro yo idan kuka ci gaba da kasancewa tare da mu assalamu alaikum da farko dai
wa alaikum
ya kamar yadda muka saba zuwa anjuba zamu karanto kadan daga cikin sakonnin da kuke aikowa musamman kamar yadda muka faɗa makon da ya wuce baba muka kalubalance su da cewa idan suna son su ma su aiko da labarai
amma
maimakon hanyar email din da aka saba za su iya zuwa garzayawa shafin mu na sada zumunta
haka ne
domin aika da sakonni da kuma yin tsokaci akan labaran da muke bayarwa
domin
mu samu
baba
za mu wannan aikin ba za mu iya karanta ba muka imo na farko na saba ya kace inda hannu ya iya diba to zuwa anjuba za mu karanto muku waɗannan kuma kamar yadda kuka ji muna da hira ta musamman da wannan soja kuma mawaki za ku ji tarihin wannan turanci suke cewa ko rap a aka ce wa hip hop yake ne to ku bawo ku ne mawaka
mawakan
ku ne za ku bayyace mana menene bambancin wannan hip hop da kuma menene da ake cewa
da rap
da rap
mu ne masu jin waka ba mu waka ba rake da
ni ai dan ke ga mama kai masu harha da tsotso na fa da ai hanya ku daya
ai kusan tafiyar mu daya wannan haka yake
to bari mu bude wannan zangon da waɗannan gaishe da muka samu kamar haka muna mika gaisuwar fata alheri da taya murna ga iyalan baba Reverend Tambaya Jibrin wanda ake auren yarsa ko kuma zan ce jikaisa Maryam Philip Tambaya a yau din nan da angonta Samuel Solomon Ayuba za a daura wannan aure ne a Equa Goodness ta Bauchi da karfe 10 na safe za kuma a yi bikin wato walima kenan a hotel din Zaranda dake kan hanyar Jos sai kuma gaisuwa zuwa ga iyalan marigayi baba Reverend Sambugin wanda ke gayyata jama'a zuwa addu'ar sallama Yesu na Omi Ibrahim Sambugin ita kuma za a ina jin ranar 16 wato mako mai zuwa kenan daga gidan Elder Ibrahim Sambugin a Yelwan kaga dama da karfe 6 na safe muna kuma mika gaisuwa fata alheri da taya murna ga iyalan uwar gida da mai gida John Sallah Bambur da na uwar gida da mai gida Ibrahim Gin domin auren ƴaƴansu Sunday John Maxum da Naomi Gin za a daura auren ne a Equa 5 miles 6 to inda an gane ina jin ko Equa 5 ne miles 6 Jalingu Taraba da karfe 10 na safe sai kuma gaisuwa ta musamman ga iyalan Dr. da uwar gidansa Luka Fito Buba da kuma na Mr. and Mrs. Yom Ben Maina waɗanda za a daura auren ƴaƴansu Michael Luka Fito Buba da Judith Yom Ben Maina za a daura wannan auren ne shi kuma a majami'ar Eko da ke rafin zurfi ko boutique ne ko buzit ne ato da karfe 11 na safe ba dai ma sa ranar bikin ba gaskiya amma dai an ce shi za a yi walima a hotel din Zaranda shi ma wanda yake kan hanyar Bauchi sai dai bamu da ranar auren nan to da fatar an yi waɗannan dukkan auren da ke a gaci
kuma Allah nuna mana lokaci
lafiya
yawa to sai kuma wannan sako da ya fito daga Hajjia Binta Woman Leader a Doguwa garin Dadin Kowa Kano tace fatan alheri a gare ku masu jagorancin wannan shiri mai albarka gaisuwa ta zuwa ga mai girma sarkin garin Dadin Kowa na karamar hukumar Doguwa Kano tare da Alhaji Sule Chairman APC Doguwa da kuma babana Alhaji na wato babanta take nufi kenan Alhaji Nasiru Agalawa kantin Kwari Kano da kuma mai gidanta Usman Kiru Kano da kuma Maimuna Idris Dadin Kowa sai kuma Honorable Alhassan Ado Doguwa da kuma Honorable Salisu Ibrahim Liruwai da Aminiyata wato mai ruki nan Dadin Kowa da Yahaya da Ibrahim yaran garba na Halli Kamba jihar Kebbi
1, 2, 3, 4 when she go then Facebook surprise they like wait yo we be killing now we pray for the money I pray one day God bless me Ferrari cause we can't stop how to do it Saturday I pray one day I'll make it faster than my dad kagane ay kagane ko kagane ay kagane ko kagane ay kagane ko eh you don't need my soda chi kagane ko eh kagane ay kagane ko kagane ay kagane ko eh I don't need my soda chica gotta go, eh? I don't need my soda chica gotta go, eh? I got it, I'm all I just gotta go, eh? Black diamond, I gotta go, eh? I got it, I gotta go, I got it, I gotta go, Zen Case of Money, I gotta go, I got it, I gotta go, 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 I gotta
go, I gotta
go, I gotta go,
madalla to kamar da muka faɗa masu sauraron mu sun ba da ra'ayoyinsu dangane da wannan labari da muka bayar na Audu Sarkin Ƙarya Audu Sarkin Ƙarya wanda ya tafuri a bota to mun yi tambaya da cewa su a ganin su ya kyautu a kai shi charge office a hukumta shi ko kuma a sake shi tunda ya ce ƙarya yake to
Sarkin
Ƙarya to sun aiko da sakonni kowa da ra'ayin shi Basir Garba yace a sake shi kawai matar na tubo ba ta rasa miji
shi ko Shehu Adamu Rijau yace gaskiya ya kamata dan ladabtar da wannan saurayi domin ya kauce wa yin ƙarya a gaba domin ƙarya ko da wasa babu kyau.
Shi kuma Aliyu Usman ta ga lafiya yace sam bai kamata a sake shi ba domin dukkan alamu tuban mazuru yake kawai.
Aminu Abba yace ya kamata a hukunta shi shine daidai idan na baya suka ga an yi masa hukunci to za su yi hankali su bari.
To shi kuma Abubakar Kawu Girgin cewa ai ta faru ta kare tunda yake ya mika wuya wannan kadai ma ba sai an yi masa wani lakanci ba kawai a sake shi domin na san idan ya dawo ba sai ya ci gaba da irin abin da yake aikawa ba wato shi yana cewa in ma hakan halin shi ne in ya koma
sai ya gaya musu
ya shiga taitayin shi ya san cewa ba zai kwana lafiya ba
haka. To wannan kuma wato Muhammad Musa Sale cewa gaskiya ya kamata a hukunta shi saboda hakan shi zai sa ya kiyaye gaba.
To bari mu karasa kamar yadda muka ce ra'ayoyin suna nan da yawa amma bari mu karasa da wannan ra'ayi ta Umar Halilu Ibrahim yace gaskiya ko yanzu ya shiga hankalinsa. To kamar da muka faɗa idan labarin da zamu bayar yau ma za ku iya zuwa shafinmu na sada zumunta Facebook karkashin shirin Abar ya huce domin bayyana ra'ayinku akan labaran da kuka aika mana a wannan dandali kana kuma a wannan shafin ma za ku iya bada naku labaran. To kamar yadda muka bayyana ga Baraka Bashir da babban bakon da muka yi a wannan zauren wato shi wannan mai kayan sarki wanda wani lokaci yake aje kayan sarki ya shiga miduka
ya shiga waka
aka ce waka bakin mai ita tafi dadi ga bakon namu.
Sunana Annur Shafi wanda aka fi sani da suna Shafi Annur.
To gashi mun yi tattaki mun zo Iko kai a wakar wacce kake yi?
Eh to gaskiya ni ina yin Hausa hip hop ne. Kin san kowa da kiwon da ya karbe shi. Gaskiya ni koda na tashi abinda na iyayi kenan a harkan waka.
Koda ka tashi ka dade kenan kana waka?
Eh na dade ina waka gaskiya lokacin tun ina secondary school dai na san akwai abinda muke cewa social gathering competition da muke zuwa makarantu daban-daban wanda na san a cikin daliban ni ne kaman kusan zakara a cikin wanda suka iya irin waɗannan harka na waka da raye da kuma wake-wake.
To gashi dai mai sauraro zai mamaki ga sai kai ka ce ka tun ka taso kuma ga kana kai mai rigar sarki ne ya aka yi uniform yake da abin waka dan yake kofi kauri a can harkar tsaro.
Eh to ai shi kin san aikin soja ba abu bane wanda aka haife mu tare da shi abu ne wanda daga baya ne mutum ya yi volunteer ya ga ya fitar da kai shi ga yana iya abinda mai ake cewa yayi sacrifice idan yayi kare kasarsa amma duka sojan da kika gani dama a can daga civilian ya fito kuma dama yana da wani talent baya ga aikin soja din.
Amma ka san Mr. Razi mama kina tsammanin in aka ce soja to ba shi da lokacin nishadi.
Eh to haka ne dama abun yana cikin kwakwalwata amma kuma dama ina da ra'ayin in yin. To yanzu da na bar aikin sojan sai naga ya kamata in koma in fitar da talent dina dan in nuna mutane abinda nake ra'ayi kuma ko ni wane ne.
Sojan
ruwa.
Sojan ruwa.
Eh.
Sai kana cikin aikin ne kake da sha'awar yin waka?
To gaskiya ni kusan kullun zan ci miki idan muna aiki a jirgi a ruwa haka idan muka samu nukan kadaice ni kadai ba abin da nake yi sai in zauna an runga rubuta waka ina rera waka dan shi kadai ne abin da zai dinga bani nishadi.
Kai daya?
Ni kadai.
A kan ruwan nan?
Eh.
To idan kana yi abokan aikin ka ba sa ji a motso gare ka?
Eh wasu mutum ma har suna min dariya haka da yake gaskiya ni ba mutum bane wanda yake son a zauna cikin jama'a haka a yi ta fira da sauransu yawanci wakan kamar ita ce abokiyar fira aurina.
Ba kadai kuma ne ta muke kai fara wannan
kuwa? To gaskiya eh to a wata ran zan ce kasance har da kadai shi din abin da ya kara min hazaka saboda harkan jirgi wata ran zaka ji baka son magana da kowa to irin wannan abin zan zauna kai abin da yake zo min akai kawai in dinga rutawa ina ta rutawa wata ran zan zauna in dinga rera dan ina nishadanta da ni ina dan jin dadin yana rage min kewa.
A rera muna daga cikin wanda aka rubuta ko aka fitar da
shi. Eh to daga cikin wanda na fitar da shi dai na fitar da waka na mai suna Lu'ul Marjan wanda a halin yanzu gaskiya ya samu samu karbuwa a arewacin kusan in ce duk sauran kafofin watsa labarai akan dan saka mutane lu'ulu'ul murja larabci ne amma kamar Hausa ne dan kusan in ce ko wani Bahaushe ma ya sani ake nufi da lu'ulu'ul murja na fara da na tuna wata rana da yamma sanyin safe lu'ulu'ul murja ina tafiya a cikin lambun soyayya lu'ulu'ul murja sama tayo luf-luf da girgije yayi inuwa lu'ulu'ul sai na ji wani kamshi na dukan hanci na
Hey,
the now hey guys, I naga haske fala ido na lulu well marriage. The na hanga say naga baby na tado so. Tana tashiya tap tap tam kar hawainiya.
Sorry,
ita wannan waka. Wata budurwa ce ta kama zuciyarka da karina muka? Gaskiya ba wata budurwa ta kama zuciyarta.
Andur Shafake dan muna godiya sai kuma mun sace waiwaye kuto baba ga munan da labarai.
Eh to ai malam gasu nan ne suka kaca. Sai da wanda za mu iya.
Wanda da hadu suka dauka ga cikin wadanda suka aiko mana a shafin mu da sada zumunta. Shehu Adaburi Jau ya aiko da labari muka ce to kuma an kula da labari kuna iya aikowa sai yace tabbas ina da labari. Yace wani mafulatani ne ya shiga gari. Sai ga ana ta rububin sa yankan kankara a lokacin azumi. Sai zo ya kusa da mai shagon yace wai shi menene yasa ake ta rububin sa yankan kankaran nan ne da rana kenan kafin
a
sharuwa. Sai mai shagon yace mishi ai zuwa anjima nan idan ka bari wannan dauri da ake sayarwa naira 50 in ka bari zuwa anjima nan zaka ga naira 100 ma wani lokaci ba zaka samu ka saya ba. Sai yace haka sai aka ce mishi kwarai kuwa. Sai mafulata ne ya gefe aje yaje ya sai da yar dabbobin shi sai je ya gefe ya tafi gida ya dauko manyan buhuna ya dawo shagon ya ce a kirga musu ruwan nan duk
a karan
nan duk siyasa yi sai duka waɗanda ma suka saya yace ya dan kara musu
wani abu
ya ce an kace me zaka dace yace a she yana da bukatar su ya sai kankara tas ya cika buhu biya ya sa mota ya tafi gida ya je ya samu daki ya kulle. Shikenan wai shi ashe ni ya shi
ya da so ya ci riba
tunda zuwa anjima an muka saya fa daga naira 100 za ta koma naira 100 to shikenan sai ta shi to ba ba ma ranar zai saya riba sai gobe wace gari shikenan ya aje sai gobe da rana ya kama kofa ya rufe da dan kwado sai gobe da rana daidai lokacin da ya gari ya bari dan zuwa yamman da yake an ga mu za a ci riba sai je bude daki sai ga karata ce daukan ni da buhuna kawai ya sarbe da ruwa ta ko ina kawai sai ruwa ya malala shi ke da ya sa hannu a kai ya ce wayo ya yi asarar kuɗi shi a ce ba ga mu kankarar da narkewa ba
lekar kula ji ya sha wahala
ya ci riba wa maimakon jikima aka rame
aisha
to ai abin da ake faɗa kenan kaga a lokacin azumin nan maimakon ayi abin lada mutane riba suke nema
kawai riba suke nema jikin ƴan uwan su to Allah sauki shi ko wannan Abubakar Yaya AY cewa wai wani ne ya je wurin mai shayi da jiran shi 50 tak a jikin sa sai kawai yace a baki shayi amma haɗin sojoji
na talaga
wannan irin kofin nan da ba madara
kirara
to shikenan yayi niyan kin ga wannan kofin naira 10 ne sai ya karbi dan burodin shi na naira 40
kawai
ya amma yana fadan haka da ya juya jefin sa sai ya ga wani soja ban shayi shi yana sha kin ga tsoro ya kama shi shikenan mai shayi ya sake tambayar shi yace haɗin sojoji ji da madara
sai
yace to da bonvita aka ci yace
lalle ko da
da kofi yace aka ce kwai fa shi kuma yace
da kwai to kina sojan din da kwai yace
to shi ne ake tambaya shi a wato Abubakar Yahaya AY yake cewa to yanzu idan sojan din ya tashi ya tafi ya za a kare da wanda mutumin da bai gani da jera hamsin
sai a rati da na kare
ko yake ba zan sha kuma ba
abin da sojan yake ci shi nake gaya maka ina ansawa kana tambaya na an yi sha nake sai ce ta nake tambaya ta kake sojan nan sha shi da maka
Let's go.
Ya aiko mana yace labarin wani bufullata
wato na basa kin san na basa
a'a
wato ina Barcelona kungiyar nan ta abin nan Spain
shi na basa ne goyen ba wannan to na Manchester fa na me yake cewa na man
na Manchester shi kuma za Man U ke
oh na Man U
to ba na na Man U
ai kuna na Man U to kaji baba Jibrin Usman na basa ga na manyu nan kusa da kai so shikenan shi yace labarin mun wani bafulatani ne yace wai wani dattijo ne bafulatani mai dukiyar shanu da awaki kamar meye amma kuma rowa bai kan babbaro halin shi kakam to shikenan yau
da
dan kirkin yaran nan sun yi bai bambaro sai suka ce suka yanki shawara suka ce to sun san yanda za su yi magani su je su kira wani malami mai wa'azi yazo ya mishi ya ja kunne shi ya mishi wa'azin tsoron Allah shi je da sai suka shiga fili suka kira suka gayyaci malami yazo ya kwana gidan aka ya kwana wa'azi yana mishi karatu yana ambaton masifa da bala'o'i ga marowaci idan yaje lahira wa sai ta dukan wannan kiri shikenan ya kwana yi ba bafulatani
wa'azi
yana karanto mishi yana ga mishi bala'o'i to sai shikenan can sai aka ga dattijo ya fashe da kuka
Allahu akbar
yayi ta rusa kuka yayi ta rusa kuka yaran suna can suna kallon juna suna taba juna suka ce
yawa azantu
eh ke da sai gari waye malami suka dan sallabi malami ya koma sai suka zo sai suka ce baba sai suka ce to ai baba yau hannu a sake sai suka zo suka ce baba mun gajiya malamin da yana wa'azi kana ta kuka
imani
yace ai shi ba wa'azin nan ne ya tada mu shakaru ba karatun nan bane kwata-kwata amma shi lokacin da yake karatun nan kawai sai ya tuna ya kalli gemun malamin nan sai ya kalli gemun malamin nan sai ya tuna mishi da gemun bin sun rushe da ya bace
kai wajen bai da gidi wato bai bari ke da
wato bai shi kawai sai ta na mashi gefen masarufi da ya fashe shi ne yake da kuka baya maji labarin
Bala'o'in
nan da ake cewa na marowacin sai da ku yaran ku je. Bai ji ba ko kaɗan.
Wayo Allah.
Na ga malama Zulu na haɗa gaba da hannu sabida haka za mu ja burki na kuna iya garzayawa kamar yadda muka faɗa a shafinmu na sada zumunta domin yin tsokaci kan waɗannan labarai da kuma aiko madadin da labaran naku yanzu a madadin.
Baba Yakubu Makeni.
Alheri yake muku fata alheri da kuma fata Allah babu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri.
Bai da mutunci.
Zo na baki alibishirin so yayya saya ki ji abba ummi na sinyar de mun sanar auren mu na so yayya samu abu dadi an ci sina ne na har ma kan ne na suna tsofokin auren mu kar ki biyo ko me ina da dare ne yau na fuska ina da ga hanci idan kin kalle ni idan ki suna san ku ne ina san muryar ki
lokaci. Sai can an jima da hantsi, za ku je mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka, Amina Buhari Auna ce daga nan birnin Washington DC, nake sallama da ku. Shirye-shiryen VOA Africa.